أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب من ساق البدن معه باب من ساق البدن معه baya mai bayani akan wanda ya kai kadar da raquma ma ahu tare da shi hadithna yahya ibn bukair qala hadithna allah yasu an uqayl an ibn shahab an salim ibn abdullah annamna radiyallahu anhuma haqiqa abdullah ibn umar allah shaddad su qala ya ce tamatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya tamatti a amar bai tamatti manzo allah ya hora dai da ai tamatti amma bai tamatti ba wannan riwaya ce ta salim ibn abdullah ibn umar maluma sun yi abin nan sun yi cece kuce akan wannan magana ta shi cewa ta manta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tamatti sannan fi hadisi wada kuma ga haji ne ban kwana kuma duk can bayanin da mun kai manzo Allah ibradi yayi manzo Allah ibradi ya ba tamatti ba kuma sannan gashi na riwaya Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar ce anna Abdullah ibn Umar haqiqa Abdullah ibn Umar tamatta ayaye tamatti haqiqa manzo Allah anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma qala tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya tamattu ya amara bi tamattu ya dai hura da tamattu haka al-muhallab yace amara bi tamattu ya hura da tamattu saboda me watan ai manzo Allah can ana cewa manzo Allah ya ce ko kuma ana cewa amara nabi sallallahu alaihi wasallama rajaman nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya jehe madanci a amara bi rajami don haka mutun da amara bi rajami na haka nan ashe kenan ko irin nan ga in an ka ce tamatta annabi sallallahu alaihi wasallama amara bi tamatti ba ya tamatti ba tunda ana cewa amara rajaman nabiyyu wallam yarjam alhalikum bi jehe ba to sai ibn munir ya gita ma ainihin shi muhallaba akan wannan magana ta shi yace wannan magana da bid'a ce wannan tawili ne bid'in tawili na cewa tamatta annabi sallallahu alaihi wasallama amara bi tamatti saboda wai rajaman nabi wa amara bi rajami yace wannan watan tawili na shi bi'idin tawili na yace abinda sake bi'idin tawili nan ana magana akan aiki wanda ya kasance shahi mutum can kuma amara bi rajami ya hura da jifa a rajamin mu'min wa za'ifil imami jifa shi na daga cikin ayyuka na liman ashe kenan duk wanda jibin ciwon nan abin watan na'ibun na anhu makuhina da gare shi amma sabanin ayyukan haji so ayyukan haji ibradi qirani tamattu'i min wazifati kulli wahidin li nafsihi aiki na kowane mutum na kai ne don hakan gana in an ka ce tamatta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tamattu'i ba ana nufin amara bi tamattu'i ba saboda me ibradi da qirani da tamattu'i wazifa ce ta kowane ala nafsihi akan kai ne don haka ashe kenan wannan sha da bambanci da ce can watan rajaman nabiyyu amara bi rajami to sai kasance shi ibn munir da kawo wannan sace sai dai kila abin da kai wa annan rawi shi mai riwaya hadisi a hida ya riga ya saba watan bi amalin nasi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga saba mutane suna aikata aiki da aikin da manzo Allah ka aikata sahabbai suna aiki da aikin manzo sallallahu alaihi wasallam yace la sai ma balle ma ga abin da manzo Allah ke cewa ku zu anima nasikakum ku riki ba zuri ku daga dini don hakan ga sai ya aza aikin gada sahabbai sun kai ta da manzo Allah an kai shi kenan wannan wahami na salimuna an gane ku ke bisa ga wannan sai kuma shi wannan tawili kenan wanda ibn munir yayi wanda ya kasance kuma ibn hajar ya da wannan tawili sace amma kuma shi ma wannan tawili nashi akwai tawilin da shi kyawo yace kila dai abin da ya kamata a doka a doki nan ga cewa watan tamatta annabi sallallahu alaihi wasallama a doke shi mahmulun watan alama daluluhi al-lugawi a doke shi akan madaluli ne abinda yake nuna wa al-lugawi na luga menene shi watan tamatta annabi sallallahu alaihi wasallama watan ai intafa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umhani watan bi isqadi amal al-umrati da kada aiki da umra wal khuruj ila miqatiha da ta zuwa ga lokacin ta bil ibradi da yayi ashe in yayi ibradi kamar yayi tamattu'i da kala dukkanin ayyukan umra gaba ɗaya sannan da ta zuwa ga miqatin ta tunda da manzon Allah ya shigo da ibradi ya shigo jatti hu dawfi qudumi yayi bayan ya dawfi qudumi yayi sa'i bai da safarul marwati sa'iul hajji kaga aikin umra tan da rijil umrati fil hajji ta shige cikin hajji